M. Shady P.
What's my name?
Music at houseofsongs.com.
What's my name? Baby, Yasunana.
Fati Fati, Fati Fati, Fati Fati, Kajike dan Fatum Baba. Turaruwa, Sinariya, Inajireki, Yarinya Fatum Baba.
Turaruwa,
Fatum Baba,
Sinariya.
Fatuma kina da kensari, Fatuma sunan zamani. Duba Aisha ma zap zap zap, takunta chip chip chip. Chef Coca-Cola, Chef Kai Coca-Cola. Amira ta iya zobo, Ummi ta iya kirki. Fatima tana da kirki, ga kyau da mutunci. Fatiki mun dambun nama, dambun zabi, dambun kaji, dambun kifi. What's my name? What's my name? Baby, Yasunana. What's my name?
Fati Fati, Fati Fati, Fati Fati, Kajike dan Fatum Baba. Turaruwa, Sinariya, Inajireki, Yarinya. Yeah.